لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاء أكو قوات الرمضان إجرام منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو إيادة تريهو دا تلاتين دا شدا وان دا يزو يو تلاتين كو تلاتين قوات شدا دبو بيو دا شادير za mu tashi sura ta 94 daga sama suratu sharhi ayoyin ta 8 wannan sura makkiya ce da ijma'in malamai abinda take koyarwa shine bayani akan martaba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayani cewa duk wata wahala tana da mafita na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
الله سبحانه وتعالى يجمع من زنس محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألم نشرح لك صدرك شن بمو يلوتا إرجنك به Sheikh Usaimin yake cewa duk sanda irin wannan aliful istifham yazo ba'dahu harfu nafiin lam to abinda zaka kaddara shine ka sa qad kuma ka sa fi'lu madin na wannan fi'ilin ay qad sharahana laka sadaraka abinda yake nufi tabbas da mu wannan istifham ne lit taqrir an yi wannan tambaya ne ana tabbatar da abin ba kore shi ake ba nafiyun nafiyu isbat da haka ana tabbatar da cewa qad sharahana laka sadaraka tabbas mun yalwata mun budada mun fadada mun yalwata kirjinka mun cika shi famfam da karatu da hikima da ilimi kamar da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so biyu malaika jibril yana yi masa operation yana dan shekara 4 malaika jibril yazo shi da wani malaika Annabi sallallahu alaihi wasallama yana wajen kiwo sai suka gamu da shi yace shine sai suka kwantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bude kirjinsa suka dauko zuciyarsa suka wanke ta tas suka mayar da ita suka sata da ruwan zanzam sannan haka lokacin da zai tafi Isra'i da Mi'raji nan ma an sake zuwa aka sake bude kirjinsa aka dauko zuciyarsa aka cika ta da ilimi, aka cika ta da hikima, aka mayar da ita aka nane, kuma aka cire duk wani hanya da shedan zai bi ya shiga zuciyarsa ko ya kawo masa matsala. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da rabo na shedan a jikin sa ko ta sarara. Allah ya riga ya wanke shi, ya tsaftace shi, ya kare shi, ya kiyaye shi da wannan wato operation da Jibril ya masa sau biyu sallallahu alaihi wasallam. Asharhu, abinda asharhu yake nufi shine al-fathu bi izhabi ma yasuddu an al-idraki. Idan aka ce kirjinka yalwatacce ne, budadde ne, ma'ana alheri ya cika shi, rahama ta cika shi, tausayi ya cika shi, ilimi ya cika shi, hikima ta cika shi, azanci ya cika shi, alheri, kyakkyawan manufa, kyakkyawan kuduri ya cika shi. In an ce mutum mai kuntataccen kirji, ana nufin mutumin da ya cika shi da shirka, ya cika shi da bid'a, ya cika shi da kunci, da hasada, da keta, da mugunta, da sharri, da nunkufurci, da sauran abubuwa da suke takura rayuwar dan adam su jefa cikin wahala. Malam Ibn Kathir yace da Allah Ta'ala yace alam nashrah laka sadrak, yace ya'ani amma sharahna laka sadrak, shin bamu yalwata mun bude da kirjinka ba, aina warnahu mun haskaka shi, waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, muka sanya kirjinka yalwatacce, fadadadde, kuma mai daukan kowane irin alheri. Kamar yadda Allah Ta'ala ya ce faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wanda Allah Ta'ala yake nufin shiryarsa sai yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci. Ai wa kama sharaha Allahu sadrahu kazalika ja'ala shar'ahu fasihan wasi'an samhan sahalan la haraja fihi wala isra wala dhika. Yace haka nan kamar yadda Allah Ta'ala ya yalwata kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya cika shi famfam da ilimi da hikima, haka nan Allah ya sanya shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yalwatacciya ce, fadadaddiya ce, mai sauki ce, sannan babu kunci, babu dabaibayi, babu wahala a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine Allah Ta'ala yake cewa walakin man sharaha bil kufri sadran, sai wanda ya bude da kirjinsa kafirci ya samu shiga a ciki. Amma fa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih, duk wanda Allah ya yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci, to wannan shine yake kan wato haske daga wajen Allah. Man yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, shine annabi Musa ya roki Allah ya masa baiwa guda hudu. Wannan wanda baiwa guda hudu su ne kamar rukunai na cin nasarar mai wa'azi. Ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, waɗannan abubuwa guda biyu idan Allah ya bawa mai wa'azi su, to ya bashi shi a kan kansa abinda zai sa ya iya yin wa'azi cikin nutsuwa. Rabbi shrah li sadri, Allah ka yalwata kirjina, abinda nake so in faɗa, abinda nake so in fahimta, in fahimtar, in yi bayani a gane cikin hikima, cikin azanci, to Allah ka yalwata kirjina in samu wannan. Wa yassir li amri, ka sauƙaƙa min al'amarina, komai na ya zama cikin sauƙi, ba kunci, ba wahala, ba takura, ba wahala, ba nauyi. Sai kuma abinda zai taimaka maka kuma cikin waɗanda zaka isa musu da saƙon. Wa yassir li amri, sai ce wahlul uqdatan min lisani, ka ware duk wani dabaibayi, da wani kulli, da wani tarnaki dake kan harshe na, sai ce yafqahu qawli, shine jama'a su fahimci, in kai mun haka za su fahimci maganata. Sai kuma mataimaka, dan aikin ba zai yi kai kadai ba, sai ce waja'alli waziran min ahli, ka sanya mun kuma mataimaka waɗanda za su taimaka mun, wazirai, ministoci da ma'aikata da sauransu, wanda za mu dinga aikin cin nasara da su. Kaga shi a kan kansa yana buƙatar sharhu sadari, a yalwata kirjinsa, sannan yana buƙatar kuma a taisirul umur, Allah ya sauƙaƙa masa al'amuransa. Sannan kuma game da mutanen da zai musu magana, yana buƙatar ai hallin duk wani uqat, duk wani kulli da ke kan kirji, wato harshensa, yadda ba zai zamo mai nauyin magana, yadda ba za a gane ba ko mai gura-gura ko mai in'ina wanda zai magana ko mai nauyin baki ba zai iya isar da sakon da ake bukata ba to irin wannan abin da annabi Musa shi roƙa yayi Allah ya bashi rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wadannan abubuwa hudu da Allah ya bashi to sai Allah subhanahu wataala kuma ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya roƙa ba ba tare da ya tambaya ba wani bawan Allah ya zo yana so zai shiga addinin musulunci kana so zaka musulunta kai ne kake so ka musulunta ko wani ya maka dole to me yasa kake so ka musulunta abokansa yace mafi yawa ku ne musulmi ne to ya ga bai kamata kuma ana zaune ya sha'awar musuluncin yake so ya shiga daga wani yanki ka fito ina arawa unguwa ce a nan cikin garin Gombe to zan gaya maka abinda ake yi in za ana so a shiga musulunci in ka amince ka zama musulmi ashhadu ka faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace daga yau na yarda na amince na gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda da haka kace daga yau ka yarda ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu dan haka bawansa ne manzansa ne ya zo da musulunci ka yarda da wannan da kana wani addini to ka yarda daga yau annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan to yarda da waɗannan abubuwan su ne suka maida kai musulmi menene sunanka wanda da kake amfani da shi ha Okay, Ima. Emmanuel kenan ko? To, yanzu kana so a ci gaba da kenan ka Emmanuel? To, wane suna kake so a sama? Duba cikin suna tunda kana cikin musulmi, wataƙila ko wani suna da ya burge ka wanne ne? Musa Allahu. Yace daga yau maimakon Ima ko Emmanuel, a dinga kiransa da suna Musa. Annan Musa shine babba daga cikin annabawan Banu Isra'ila kuma shine wanda Allah ya kama sunansa sau 136 a cikin Al-Qur'ani da haka yanzu sunanka Musa kana jin akwai wata matsala da zaka fuskanta sakamakon musuluncinka iyayenka za su yi fushi saboda ka musulunta to alhamdulillah kana yin karatu a ina kake yi ka gama secondary school ka kusa gamawa ko to ka dage kai kokari yanzu kuma ƴan kwamitin mu za su yi rijistar ka ka dinga zuwa makaranta kana daukan karatu domin ka iya addinin musulunci a aikace akwai abubuwa da dama sakamakon alƙawarin da ka dauka yanzu ka musulunta akwai abubuwa da yawa da suka hau kanka wanda za a yi maka bayanin su Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci ƴan kwamiti gashi nan sai ku rijistar sa sai ku san inda yake da kuma lokacin da zai dinga zuwa ana koya masa karatu dama akwai makaranta da muke da ita ta musamman wanda ake bayar da karatu da sheda har ka iya addinin musulunci Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala sai ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wadancan abubuwa guda hudu da annabi Musa ya roka rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya roki abubuwa guda hudu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa sharhu sadari ya masa wada'ul wuziri kuma ya masa raf'uz zikiri ya wato yalwata kirjinsa ya cika shi da hikima da azanci sannan kuma ya sauye masa duk wani nauyi dake kansa baya jin wani nauyi ba shi da wani sabo ko laifi kwata-kwata a kansa sannan ya daukaka ambatansa da darajarsa wanda zamu ji abubuwan nan guda uku ومال يجي الشرح الفتح بإذهاب ما يسد عن الإدراك ده أبن ده زي توشي مكا رسكا رسكان لن الإدراك الكلين وكوكو جزئي كوهي سيكو ما أنوي تو أمبا كد شرح الصدري بذاك غانوا النمبا والله تعالى فتح صدر نبيه الله يا ابو اكر جن النبنسا للهدى والمعرفه بذهاب الشواغل التي تصد عن ادراك الحق الله يا يلوت كرجن النبنسا ده شريعه ده سني تهني تفيد ده دو وني شغلچه شغلچه وند تكي توشه متين غبرن رسكار غسكيا وما انا هذا الاستفهام التقرير اي فعلنا ذلك من ايكته حكا غريكا ووضعنا انك وزرك Allah ya ce mun sariyar da nauyinka dake gare ka ai hadaduna anka ismaka allazi salafa fil jahiliya imma akwai wani laifi da ka taba yi kamar yadda Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza wannan wata daraja ce a ce imma kai an yafi balle ma ba kai ba kamar da Allah ya ce afallahu an kallima azinta lahum duba wace irin magana aka ce an maka afuwa yaya ka ba su izini ba a ce yaya ka ba su izini ba an maka afuwa an yafe ma amma me yasa ka ba su izini kun taba jin magana mai dadi irin wannan ka a ce me yasa kai kaza kaga sai ka furgita kenan ka raza ce to an yafe ma to amma sai yafe wata gabata an yafe maka ku duba irin uslubi na yadda Allah yake magana da annabinsa saboda darajar sa da ya bashi da mutunta shi da kimanta shi da yake yi sallallahu alaihi wasallama allazi anqada zaharaka wanda inauya ya bayanka wato nauyin manzanci da aka dora maka Allah zai taimaka maka haka sauke shi ba tare da wani nauyi ba wato wannan shine babban misali ne Allah ya buga na cewa nauyin annabta da Allah ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah zai taimaka masa wajen idawa kuma da yace inna sunulqi alayka qawlan thaqila mu mun dora maka wata magana mai dauyi to wannan magana mai nauyin ita ce ta nauye ya bayan sa domin a ce maka duk duniyar nan ta shiri a hannunka ba karamin nauyi aka dora ma ba to amma Allah shi ya saukakewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan sauki na isar da wannan abu da ya dora masa sannan Allah ta'ala ce wa rafa'ana laka zikiraka mun daukaka ambatonka rafa'ana laka zikiraka rafa'ana laka zikiraka Allah ya ce mun daukaka ambatonka mun daukaka girmanka karkashin wannan aya akwai wani bawan Allah da ya rubutu ya sa littafin suna bidayatus sul fi taqdilir rasul bidayatus sul fi taqdilir rasul Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yayi tahqiqin wannan littafi a ciki ya kawo darajoji guda 40 da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadar sa wa rafa'ana laka zikiraka mun daukaka ambatonka wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wannan qur'anin daukaka ne a gare ka kuma daukaka ne ga mutananka to shi kuma Allah yake warafa'ana laka zikiraka mun daukaka ambatanka da matsayinka in zakai kalmar shahada ba sai an sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yanzu wannan da zai musulunta mai muka ce ba kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mai kiran sallah in yazo kiran sallah sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah bai ta da iqama mai tahiyya in ya zauna ashhadu allahu ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kunga Allah ta'ala ya daukaka ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ciki ya kawo daga cikin daukaka ambato da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana sayyidu walad adama wala fakhara duk wani dan adam kaf wanda dama dan adam ana tunanin da shi da malaika wane yafi wani to duk wani dan adam Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana gaba da shi in dai halitta ce ta Allah dan adam shine yafi daraja to a cikin dan adam din kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa daraja kaga kenan yafi kowace halitta Allah daraja sallallahu alaihi wa sallama sanan yace wa bi yadi liwa'ul hamdi yawmal qiyama tutar yabo tana hannuna ranar alqiyama domin shine Muhammad shine Ahmad Ahmad wanda yafi kowa yaban Allah Muhammad wanda Allah yafi yaban sa domin Ahmad alawazane af'al ne af'al ismu tafdil Muhammad kuma ismu maf'ul ne min hammada yuhammidu tahmid Muhammad ismu maf'ul na mufa'al dan haka shine aka fi yabo sannan Ahmad wanda yafi yaban Allah ma'ana a cikin halitta Allah kabba mai yaban Allah kaman manzon Allah sannan a cikin kuma halitta Allah ba wanda Allah yake yabo kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ta bangaren Allah yafi yaban annabi ta bangaren halitta Allah kuma annabi yafi yaban Allah shine karshe a cikin masu yaban Allah shine karshe a cikin wanda Allah yake yabo sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace to tutar yabo tana hannuna sai yace Adamu faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyama da annabi Adam da kowa suna karkashin tutata ni ne a gaba suna take min baya ranar alkiyama sannan Allah yace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah yayi maka wannan dan iyafe maka dukkan abin da ke tsakaninka da shi wanda ya gabata da wanda zai zo in ma akwai sannan yace ana awwalu shafi wa awwalu mushaffa ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a fara bawa ceto sai yace li kulli nabiyyin da'awa kowane annabi Allah ya bashi dama yayi addu'a kwaya daya za a amsa masa to kowane annabi ya gama tasa a duniya ni sai na boye ta wata zama ceto ga al'umma ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya rantsa da rayuwarsa yace la amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahu Allah yace na rantsa da rayuwarka babu wani dan adam da Allah yace ya rantsa da rayuwarsa kai tsaye ya ware shi kadai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan Allah in zai kira annabi ba sauran annaba yana cewa ya Nuhu ya Adam ya Ibrahim ya Isa ya Musa amma Allah zai kira annabi sai yace ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal mudassir la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da yace kuma an za ku kira shi kako ce Muhammad ku ce ya nabiyallah ko ya rasulullah ko ya khalilallah fidaka abi wa ummi ya rasulullah haka za ku dinga kiransa kako ku dinga kiransa yadda kuke kiran junanku sannan shine wanda mu'jizarsa ta zamo wanzajjiya ce har tashin alkiyama wannan alqur'ani da muke karantawa izu 60 mai aya 6114 mai sura 114 mu'jiza ne ci kansa ta ilimi har yau bincike ake amma har yanzu ba a kure ko an wuce abinda aka shina duk abinda kirkira ne to sai an yi wanda ya fi shi ka duba duk wani abu ka duba handset din da katuwar gaske ka duba computer da wajen daki guda yau gashi ta koma kan tafin hannu to duk abinda kirkira ne to sai wani yazo ya yi fiye da shi amma qur'ani da yake ba kirkira bane a kwatanta shi ma ya kiwa balle ai kusa da shi saboda magana ce ta Allah to sannan shine wanda dutse in zai wuce sai dutsen yace assalamu alayka ya rasulullah ga dutse ba shi da baki ba shi da hanci amma yakan fitar da sauti da manzon Allah yana jin sautin shine wanda kutittiran dabino da annabi yake hawa yake hudu ba to sai wani matashi yayi masa mumbari wanda aka yi shi da icen giginya ko icen kwakwa to ranar da aka zo juma'a ta gaba sai aka dauke wannan kutittiran dabino aka kai shi gefe da annabi ya hau ya fara hudu ba sai aka ji wannan kutittiran dabino yana nishi yana kuka sai da annabi ya sako da kan mumbari ya je rungume shi sannan kukan ya dinga komawa har ya shiru sai annabi ya sa aka yi rami aka binne shi sai wani sahabi yake cewa jama'a ku ga abin mamaki duk muna nan juma'a gaba ɗaya kowa ya ga wannan kowa ya ji wannan yace ku tittiran dabino yayi kishin cewa annabi yana hawa kansa yana huduba rana ɗaya da aka sauka da kansa yana kishin manzon Allah yana san manzon Allah yana shauƙin manzon Allah ya ci gaba da taka shi yana huduba yace ya za ku rabi wani kato yazo ya raba ku da manzon Allah kakku yadda a raba ku da manzon Allah ko a raba ku da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shine wanda ruwa ya bubbugo ta tsakanin yan yatsunsa an rasa ruwa wajen mutum 1400 an fita abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsa hannunsa sai ga ruwa yana bubugo a tanan kamar shaya ta fashe ko kan famfo sahabbai suka tara su 1400 kowa shaya koshi shine wanda aka cire idan wani sahabi sunansa Abu Qatada ana yaki sai aka charka masa wuka ido sai idan ya gwallatse haka sai ya zama jijiyar ta rike kwayar haka sai rugo da gudu ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a tsinke masa ita don ya samu sauki sai annabi ya kama ta ya murza ta sai ya tura ta cikin ramin ta sai ta koma ta zauna ya ci gaba da gani da ita har yake cewa daga baya ma manta nake akan wani ido abin ya faru miracle kenan mu'jiza sai aka mai da idan kawai sannan kuma shine wanda Allah iraya duniya gaba ɗaya da aiko shi da tauhidi amma arsalnaka illa kafatan linnati bashiran wa nazira sannan shine wanda ladansa ba shi da iyaka duk waɗanda suka zo suka musuluntan nan to sai a rubuta annabi lada da yazo da musulunci duk wanda ya aikata sunna ko yayi sallah ko yayi zikiri ko yayi salati ko yayi sadaka ko yayi kyauta ko bi iyayensa ko kyautata makotansa tunda duk annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu wannan ne ta hannunsa to sai a rubuta masa lada da haka ladansa ba shi da iyaka shine wanda annabi Musa da Allah ya tashi magana da shi a duru Sina akai magana da shi amma shi annabi sai aka kira shi sama ya wuce ta daya ya wuce ta biyu ya wuce ta uku ya wuce ta hudu ya wuce ta biyar ya wuce ta shida ya wuce ya je ta bakwai har suka yi magana shi da Allah inda yake jin ƙara alƙalamin kudura yana rubutu sallallahu alaihi wasallama shine wanda al'ummarsa ta zo a ƙarshe amma kuma an zo alkiyama ita ce a gaba shi yasa ya ce mu ne ƙarshe al-safi ko mu ne farko a tashi mu tun an je alkiyama to al'umma annabi ce a gaba shi ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fara fitowa idan an ce a tashi Allah ya ce kowa wanda ya mutu ya tashi to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne kabari zai fara tsagewa ya fito mutane za su zo ranar alkiyama wato a wurin da mutane za su zo suna neman alfarma abubuwa sun yi tsanani sun yi zafi sun wahalu kowa yana neman mafita a je wajen annabi Adam ya ce a je wajen annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa su ce ku tafi wajen annabi Muhammadu shine wanda Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima da haka babu wani abu tsakaninsu da Allah sai alheri shi kadai zai je ya magana wurin Allah shine kuma wanda Allah ya bashi alwasilata wal fadila wanda yace duk mutumin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وبأثه مقاما محمودا الذي وأته يتي حلت له شفاعتي يوم القيامة دوان دي يفعل دوان نم تو چه تونا يارس آد شيرانا القيامة شيني وان دا الله يباش متن دبو سبا انسو شقاء الجنة بلا حساب ولا إكاد دا يبو ديا اكا چه أنن كاسو سكوما دبو سبا ان دبو سبا انسو دبو سبا ان كو دبو سبا انسو سبا ان in 70 sau 70 ya zama biliyan 4 da miliyan 9 ko kuma miliyan 4 da 900 in wancan lissafin ne to duk zasu shiga aljanna bila hisabin wala iqabi shine wanda Allah ya bashi kausara yace inna a'tayna kal kausar yace kausar din nan ruwa ne haudu ne tafki ne wanda duk ya sha ya daina jin kishirwa har abada zakin sa yafi zuma farin sa yafi madara in kuma kai kofi daya to ka daina jin kishirwa har abada wani abu kishirwa ka daina jin sa sai dai ka sha abu ko ka ci dan sha'awa ba dan kana jin kishirwa ko kishi ya dame ka ba shine wanda Allah ta'ala ya halatta masa ganima duk sauran annabawa an gama yaki sai a tara ganima sai wuta ta sako daga sama ta kone shi ko aka ce ka raba wa jama'a ka wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walizul qurba walyatama walmasakin wabnissabil wannan shi kadai aka wannan shine wanda Allah ta'ala ya tsarkake wato halin ya tsarkake hankalinsa Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah ya tsarkake tunaninsa Allah ya bawa yayi taskiya ma'ana ya wanke ya gaya ma duniya hankalinsa tsaftatacce ne tsarkakake Allah ya rubuta taskiya ya rubuta shaida akan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma dalla sahibukum wa ma gawa shine wanda Allah ya tsarkake harshensa yace wa ma yantiqu anil hawa shine wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa yace ma kazabal fuadu ma ra'a shine wanda Allah ya tsarkake idansa yace ma zagal basaru wa ma tsaga shine wanda Allah ya tsarkake halayensa yace wa innaka la'ala khuliqin azim shine wanda Allah ya tsarkake shari'arsa yace in huwa illa wahayun yuha shine wanda Allah ya tsarkake da'awarsa yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah shine wanda Allah ya tsarkake sahabban sa yace wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum shine wanda Allah ya tsarkake kirjin sa yace alam nasharaha laka sadrak shine wanda Allah ya tsarkake shi gaba ɗayan sa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wanda Allah ya tsarkake ilimin sa yace allamahu shadidul quwa shine wanda Allah ya suspanta shi da rahama yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wanda Allah ya yabi halayensa yace wa innaka la ala khuliqin azim shine wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da kwadayi na sha'awar al'umma ta tsira yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi da taushi ba shi da kaushi yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika saboda rahaman Allah ka zama mai taushi mai laushi mai saukin hali sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya wajabta biyayyarsa sai an bi shi za a shiga aljanna yace wa in tu'uhu tahtadu sai kun bi shi za ku shiriya shine wanda Allah ya sanya binsa yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah shine wanda Allah yace in an saba masa za a shiga musifa falyahzan allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim shine wanda Allah ya wajabta sansa kuma yace a auna da sansa in kana san Allah sai ka bi shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shine wanda Allah ta'ala yace lalle sai an girmama shi sai an ji matsayin sa la tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila shine wanda Allah ya hana a daga murya in yana magana yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi shine wanda Allah ya wajabta ayi masa salati yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima shine wanda Allah ta'ala ya hana a kira shi da sunan sa yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da Allah shine wanda Allah ta'ala ya wato game risalarsa ta zama ko ina a duniya shine wanda Allah ya tsarkake furucin sa shine wanda yace kada ku shiga gaban sa la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi shine wanda Allah yace in ka masa mubaya'a kawa Allah innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim shine wanda Allah ya cika annabta da shi yace walakin rasulullah wa khataman nabiyina shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake masa afwa kafin ya faɗi wani abu da yayi afallahu anka lima azinta lahum sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya zama mai tsaron sa yace wallahu ya'simuka minan nas kun ga wannan shine ma'anan wa rafa'ana laka zikraka wajabu wa guda 100 da wani abu saboda haka fa inna ma'al usri yusra duk wani tsanani to yana tare da sauki inna ma'al usri yusra wannan tarbiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra duk matashin da aka dora shi akan wannan aqidar to zai zauna lafiya wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka jaffal qalam wa duyatu suhuf saboda haka wannan shine abinda zai sa mutun ya tsaya akan wannan hanya inna ma'al usri yusra yace kuma lalle hakika kunci yana tare da sauki to anan ne malamai suka yi magana cewa an ambaci al usru so biyu an fadi yusru so biyu amma usrun kowanne yazo da ma'arifa yusran kuma kowanne yazo da nakira da haka suka ce anan ana nufin kunci daya ne sauki biyu ne dan haka sauki biyu zai rinjayi kunci daya ba zai rinjayi sauki biyu ba saboda an maimaita shi da ma'arifa dan Allah ya ce inna ma'al usri yusra kunci yana tare da sauki sai aka ce kuncin nan yana tare da wani saukin ma'ana sauki so bi Allah zai baka kenan idan ka shiga kunci wannan bishara ce da kwantar da hankali ga duk mutumin da ya samu kansa a wani yanayi na damuwa ya maida al'amarin sa ga Allah zai ga sauki zai ga kuma kyakkyawan mafita da kyakkyawan sakamako. Umay tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, shine malam Abu Hurairata sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yake cewa Abu Biyar yana tare da Abu Biyar. In kai Abu Biyar, Allah zai maka Abu Biyar, kuma duk suna Qur'ani. Idan ka godewa ni'imar Allah, to Allah zai karo maka. Sai ce me? Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum, Allah yayi shela duk duniya ta san wannan, la in shakartum la azidannakum, idan kuka ce kun gode, Allah ya ce zan karo muku. Saboda haka duk mai son kari ne zai yi godiya, kuma duk mai godiya yana tare da me? Kari. Ko dan adam ai yana son godiya, man la yashkurun nas la yashkurullah, wanda zai maka abin jin ka ci kai amma na gode, sai ci ai da na bashi yayi ta godiya. Wataƙila ka samu damar da za a iya ƙaro maka, to balle Allah subhanahu wa ta'ala, wanda dama ba wani sakamako za ka ba shi ba. Na biyu, haƙuri yana tare da lada ba iyaka. Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu haƙuri a wajen Allah ladansu ba shi da iyaka, ba lissafi. Kamar yadda haƙuri bai da lissafi, to haka sakamakon haƙuri ma ba shi da lissafi. Na uku, tsoron Allah. Duk wanda yake jin tsoron Allah, duk wahalar da ya shiga sai Allah ya bashi mafita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda yake jin tsoron Allah, Allah zai bashi mafita. Dan haka in kaga abu yayi kunci ba mafita, to baka jin tsoron Allah. Sannan na hudu, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya ishe shi. Kakka ji tsoron komai in dai ka dogara ga Allah, Allah ya ishe ka. Sannan na biyar, istighfari. In kana yawan istighfari, to duk wani kunci sai Allah ya baka mafita. Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana abinda Annabi Nuhu ya gaya mutanensa, yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Ka san mutane suna son dukiya da yaya, bi amwalin wa banina. So dan aka baka yaya ba kudi matsala ne? Kudi ba yaya matsala ne? Na ga mai kuɗi yana ta roƙon Allah ya bashi koda da ɗaya ne, kuma na ga mai ƴaƴa da yawa yana roƙon Allah ka ban kuɗi, wannan gayyar fa sai da kuɗi Allah, wannan gayyar sai da kuɗi. Saka in Allah ya hada maka ƴaƴa da kuɗi, to ya baka duniya. Almalu wal banuna zinatul hayatid dunya, da ƴaƴa da dukiya ƙawar duniya kenan. Saboda haka Allah zai baka in kana yawan istighfari. Akwai wani ɗan littafi an buga shi kwanan nan, zamu kawo shi, wasu za su samu. Sunan littafin Panadol, shi Estera Panadol, wato abinda ya faru, akwai ta baiwa Allah sunanta Hajiya Asma'u, tana taimakon addini, tana da arziki, tana da kuma zuciya, takan gina masallatai da makarantu da abubuwa dai haka. To sai ta tafi Saudiya, ta tafi Saudiya, sai ta shiga wani kanti, sai ta ga wani dan kwali haka, dan sace haka an rubuta Panadol, sai ta siyo. Ita kanta yana dan ciwo, za ta bude ta sha. Da ta bude, sai ta ga wata takarda a ciki, kawai babu Panadol din. Ta zazzaga babu. Sai ta koma, tace ai babu komai a ciki, sai wata takarda ce, ai wannan takardar ce Panadol Estera din. Ai bayani akai akan hanyar da mutum zai tuba daga zunubi, ya samu Allah ya goge masa duk zunubinsa. To wannan shine Panadol Estera din da ake nufi. To ita turanci take ji, ta bude bata gane, tace to wannan ku insha Allah ne, sai na je nima na buga ta a irin wannan kwalin da irin wannan takarda, amma da yaren Hausa, yadda mutane za su samu wannan. To ranar da ta sauka a Kano, sai ta kira wani a waya, tace min malamin sauka a airport, kaji wannan kissar da wani littafi, ina so za a fassara shi zuwa Hausa, a buga shi da irin wannan kwalin, mu ba mu sa masa Panadol, mu dinga raba mutane, sai mutum ya dauka Panadol Estera aka bayi, sai ga ashe falalan istighfari ne da hanyoyin da Allah yake kankana zurbin mutum, yadda wato Panadol yake dauke maka ciwon kai, haka wannan istighfarin zai dauke maka zunubin da kai tsakaninka da Allah. Sun kawo siga guda bakwai da ta tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na istighfari. Sannan sun kawo kissoshin mutane da suka yi laifi, ko suka shiga wata tabargaza, ko wani kunci suka yi ta istighfari, Allah ya fitar da su. Da wanda arzikinsu ya karye ta hanyar istighfari, Allah ya dawo musu da shi. Da waɗanda ma suka shiga kurkuku, kissoshi daban da aka zubo a ciki, waɗanda duk sun faru, waɗanda suka faru akan wanda suka yi istighfari. To a daren sai Allah ya mata rasuwa. Sudaka har lokacin da ta bugo nake cewa ke dai Hajji Asma'u sai kin riga mijinki ma shiga aljanna dan kin fishi aikin alheri. Sai ta bani mijin shi ya dauko ta a mota nake cewa kai dai wallahi sai matar nan ta riga ka shiga aljanna ba wasa kai ma. Duk abin kirki sai a ce ita za ta kai ga ka kana da hali amma kai ta ji kana abin nan. Muka dai dan wasa ka da dariya kawai da dare sai bugo mu waya yana kuka ya ce ai Allah ya mata rasu. Ce amma wannan littafin mallam shine aikin da za a fara yi. Saboda haka da muka je gaisuwa ya dauko littafin ya bani shine muka fassara shi zuwa Hausa muka kira wani mai aiki muka ce to muna so littafin nan ayi mana shi yadda ka ganshi na larabcin nan da sachi din da komai ayi masa irin wannan tsarin kuma a rubuta Panadol. To shine aka buga aka rarraba a makarantu a gurare daban-daban yanzu ma mun sake buga kusan 10,000. So da littafin sai Allah ya masa farin jini an yi ta karanta shi ma a radio da gurare daban-daban shi kuma mijin sai ya zuce shi kuma yake ta buga littafin ake yadawa shi ma ya gina masallacin Juma so da nace masa kokari insha Allah za ta shiga aljanna ya kokari ya bita saboda haka in ka ji abin kirki kai maza kai da ka samu abin kirki kai maza kai in ka wuce da kyakkyawan niyyar ma za ka yi abin kirki shi ma kyakkyawan cikawa ne. Albani Sheikh Albani a cikin littafinsa na Ahkamul Janaiz a muqaddima ya kawo wani abu da ake kiransa alamatu husnul khatima ya kawo wasu abubuwa guda 20 wanda alamomi ne na in an gansu da mutum ake kyautata masa zato ba ake yankewa ba ba wani wanda zaka yanke masa wuta ko aljanna tunda baka san gaibu ba sai dai ka ce kafiri dan wuta ne mumini dan aljanna ne sai dai ka faɗi wannan bil wasfi amma ba bil aini ba to ya kawo alamomi guda 20 wannan ka karanta Ahkamul Janaiz muqaddiman Sheikh Albani zaka ga waɗannan gurare in mutun ya mutu da gumin goshi ko ya mutu yana aikin alheri kamar kana sujjada ko kana sallah ko kana azumi ko kana dawafi kamar sahabin nan da ana tsakar Arfa ya fado tagowarsa ta taka mai wuya sai wuyan ya kare ya mutu aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya ce to ku nan da dai shi a cikin wannan haramin nasa ihramin nasa ku nan da dai shi a ciki ka kuma ku rufe kansa kuma ka kusa masa turare domin za a tashe shi ranar alkiyama yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik saboda ita ya muce yana yi to da ita za a tashe shi to shi yasa ake so ko baka da abin da zaka iya alheri to kai niyyar alheri ita kanta niyyar alheri wato alheri ne manzo Allah ya ce wanda ya niyya zai aikata abu mai kyau sannan bai samu aikatawa kutiban lahu hasana kamila za a rubuta masa cikakken lada na abu idan ka ce Allah ka ban dama in dai na samu dama zan gina masallacin Juma'a a garin mu kafin ka kai sai ka mutu to wannan ladan Allah zai baka shi saboda kai kyakkyawan niyya in ba za ka iya alheri ba to kai niyyar alheri amma yanzu wani yana nan shi bai alheri ba kuma niyyarsa ta sharrace bari mu kudi sai mun tattaka su Allah ka ban kudi da karkaza su ni za a wa haka ni ma bari Allah ya hore mu kaga Allah bai hore masa ba amma mugunta ta shika zuciyarsa sai mu ce kada Allah ya hore ma tunda ya hore ma shekara ta kara kai sai mu maka ta wancan makaho da waye da waɗanda aka ba su kuɗin nan aka maida su yadda suke da kaga an baka dan kai alheri ba kai alherin ba to Allah ta'ala ce fa iza faragata fansab idan ka gama aikin alheri to ka shiga wani musulunci ba san zaman banza fa iza faragta min ibadatin fansab fi ibadatin ukhra ai fada abtil amali kawai ka zauna cikin aiki wa huwa minan nasabi wan nasabu at-ta'abu ad-du'ubu fil amal wannan maganganun malamai sun fassara wannan fassara shida suka ce fa iza faragta min al-fara'id fansab fi qiyamil layl idan ka gama farilla to ka bi da nafila mala ibn qayyim yace idan mutun ya tsaya akan nafilfili da farilla raka'a 40 ne kullum ka tsaya akan su kawai 17 na wajibi sune azhar 4 la'asar 4 magruba 3 isha 4 asuba 2 kaga 17 4 so 3 ga 3 ga 5 kaga ya zama 17 kenan to sannan sai kuma rawatib guda 10 kafin azhar 2 bayan azhar 2 bayan magruba 2 bayan isha 2 sannan ko biyu kafin kai sallah asuba raka'atul fajri kaga 10 kenan in ka hada ya zama 27 to sai kai 13 da daddare ya zama qiyamul layl ya zama 40 kenan yace to ka tsaya akan wannan kaga abin da zai faru kai kanka sai kaji imanin ka yafi na da, saboda ayyuka suna ƙara imani, al-iman yazidu bi ziyadatil a'mal as-saliha wa yanqusu bi naqatiha. To malamai suka ce ma'anar wannan fa iza faragata fansab, in ka gama farilla to kai kabi da nafila, domin ita nafila takan taimaki mutum. Idan farillar ka bata cika ba, to da nafila ake cikewa. Sannan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha izuwa karshe. Saboda haka yace wannan kenan, inji Abdullahi dan Mas'ud. Na biyu, fa iza farakta min as-salati fansabti du'a'i, idan ka gama sallah to karka tashi sai kai addu'a a gurin. Addu'o'in nan kuma guda 11 annabi ya koyar, ba wa irin wanda jama'a suke yi nasu ba, irin wanda annabi ya koyar guda 11 ne. Don kuka kula, na annabi ma ba a yi ake tashi. Yaya na annabi suke in an gama sallar farilla sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wannan astaghfirullah da kai so uku, ka gama sallah kai istighfari, me alaka sallah da istighfari? Ba sai an yi sabo ne ake ce astaghfirullah ba, kuma an yi ibada an ce astaghfirullah, saboda ibadar mafi yawa ba ta cika. To sai annabi ya koya mana wannan, in mun gama sallah mu ce to Allah ba dan mu ba, mun san mun yi su, mun yi zancen zuci, mun yi kaza, mun yi kaza, to Allah mun tuba a karbi sallar ba dan mu ba, shine ma'anar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sai kuma ka ce na biyu, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Sai kai addu'a ta uku, ita ta wannan ta uku wallahi in banda wajibi a koyar da sunna, da sai mu ce kowa sai ya biya wani abu dan bara ce mai tsadar gaske. Saboda annabi sahabi ɗaya koya wa Mu'azu bin ce inni uhibbuka ya Mu'azu, ina ƙaunarka ya Mu'azu, kada kai sakaci bayan sallar farilla ba kai wannan addu'a ba. Allahumma a'inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika. In kaga tafsirin da Ibn Qayyim yawa addu'a nan, sai ka dauka babu wata addu'a da takaita. Saboda abinda kace Allahumma ya Allah mahallici na a'inni ka taimake ni ala zikirka, na dinga zikiri. Wato shi kansa zikiri sai Allah ya taimake ka zaka iya mai yawa. Kuma wa zakirina Allah kaseeran wa zakirata sune mafi daraja. Wa shukurika ka taimake ni duk abinda nayi maka, duk abinda kai min nayi godiya. Wa husni ibadatika ka taimake ni duk ibadar da zan yi nayi mai kyau. Ma'ana na yi ta da ikhlasi kuma na yi ta akan sunna. Ita ce mai kyau ai. Da imani da ikhlasi da sunna su suke sa ibada ta zama mai kyau. To yanzu da Allah me ya rage anan baka roka ba. To fa baka gama ba. Sai ka ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minka al jadd. La ilaha illa Allah mukhlisina lahu dina wa law kariha al kafirun. Sai kai subhanallahi 33. Ba fa da sauri ake yi ba. Nago suna sauna na 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 sauna. Kai kan ka san mala'ika ba zai rubuta wannan ba tsakani da Allah. Mala'ika ba zai tsaya rubuta don bai san me kace ba. Subhanallah. Shine kafa daya. Sauri me kake? Ai ba za sauri ko? Subhanallah dai ke. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah haka ake har kai 33. Walhamdulillah. Saboda yayi da tajawidi. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah sai kai 33. Wallahu akbar. Akwai tafkhimi a wajen ismin Allah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Sannan ka cike darin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan wannan darin sau biyar yana shiga account dinka, kullun kana da 500 a cikin account dinka. Bayan salloli biyar kayi 100 ka zo kwanciya kuma ka kuma yin 100 ya zama 600, domin zaka kwanta in kana san Allah ya raba ka, ko da yake wannan ba sai an yi bayani ba. La ana zuba muku abubuwa arhaga shi nan bisa wajen ce kai malaman nan kuna zuba karatu a kan ti, ku dinga dan rage wani abin sai an biyo ku zaure mana. Muka ji ai ta sunna so kake ma ai kai ma ka samu lada. Sayyidina Ali ne da shi da Nana Fatima suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam akan aiki yayi yawa, aikin gida ba yaran gida babu masu taimakawa, ita take yin komai har hannunta yana yin kanta. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuje ina zuwa. Sai Annabi ya tashi ya tafi gidan Sayyidina Ali da Nana Fatima. suna kwance za su tashi ce ku zauna sai ya zauna a tsakiyar su haka sai ya ce kin zo kuna tambaya ta in ba ku mai hidima to akwai sahabbai da yawa da koma iyalin ba su da su sai ya ce bari in gaya muku abin da ya fi muku alheri fiye da a ba ku mai yi muku hidima idan za ku kwanta bacci ku ce subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 34 an samu nawa 100 sai ce fa huwa khairul lakum min kadim wannan ya fi ka samu mai hidima to sayyidina ali yake cewa tunda annabi ya gaya min wannan ban fasa shi ba har a daren da aka yakin sufayn ban fasa wannan sai da ne ba to daga cikin sirrin wannan malamai suka ce in kana wannan in zaka kwanta to hakka gama rayuwarka ba zaka rasa abin da zaka ci ba wato ba zaka rasa a ce dai yau ka tashi karras dan abin da zaka ci babu to in ka tashi ba kafin rana ta fadi sai Allah ya kawo maka wani abu to sirrin wannan zikirin da annabi ya koya masa sayyidina Ali da rana Fatima shi yasa ya ce khairul lakum min khadim ya fi duk wani mai hidima da za a ba ku ma'ana zai saukaka muku wahalar aiki ya fi ku dauki mai hidima in kuna wannan to wannan mutum ya rike wannan da kyau musamman ku matasan nan da kuke cikin abubuwa iri-iri daban-daban da bukatu daban-daban da abubuwa daban-daban mu rike wannan zikirin da kyau to zaka shine ma'anan wannan in ka gama kuma kai qul huwallahu kai falaki kai nas kai ayatul kursi ita ayatul kursi nan sirrin ta hadisin cha yayi ma in ka gaba ka shiga aljanna ba in dai ka rike wannan ba fashi duk bayan sallar farilla zaka yi ayatul kursi kai qul huwallahu kai falaki kai nas in bayan magriba ne da bayan asuba qul huwallahu ta zama uku falaki uku nasu uku in ka rike wannan ka zo kwanciya kuma kai qul huwallahu da falaki da nasu ka tofa annaka ka shafe jikinka qul huwallahu da falaki da nasu ka shafe kai haka har sau uku kai ayatul kursi kai amana rasulu kai tabarak kai wancan subhanallah kai kwanciya ba ka bukata guru ko laya ko kambu ko waye kawai ka kwanta suka dabara duk bara sun tafi baɗin ma duk ta tafi shine faiza faragta min as-salati fansaf fi du'ai na uku faiza faragta min jahalati aduwika fansaf li ibadati rabbika idan wato ka wato abin nan kubuta daga jahilci na makiyanka waɗanda suke maka wato suke bata maka rai to kawai ka je ka ci gaba da ibada Allah tana dauke wannan damuwar ko kuma faiza faraqta min amri duniyaka fansab fi amali akhiratika idan ka gama harkokinka na duniya to maza ka je ka kama aikin lahira kuma na biyar faiza faraqta min at-tashahhudi fad'u li duniyaka wa akhiratika idan ka gama tahiyya kafin kai sallama to ka roki Allah ya baka duniya ya baka lahira na shida idza sahha badanuka faj'al sihhatika nasaban fil ibadati idan Allah ya baka lafiyar jiki to kai amfani da ita wajen bautar Allah da neman yardarsa wa ila rabbika fargab to wajen Allah kuma kai kwadayi ma'ana ka zo mai kwadayin rahamar Allah yad'una rabbahum khawfan wa tama'a kanu yad'un in ragaban wa rahaba at-targhibu wa tarhib ai ija al ragaba taka ila Allah wahdahu ka sanya duk kwadayinka wajen Allah shi kadai ka sa rai cikin rahamar Allah ka girmama Allah ka ji wato ka so Allah ka girmama Allah ka yi kwadayin rahamar Allah ka ji tsoron azabar Allah to nan shine karshen wannan sura abinda muka karanto daidai Allah ya ba mu lada inda muka karanto bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana abinda aka ce ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda aka hana Allah ya ba mu ikon hanuwa abinda aka yi bishara Allah ya sa muna da rabo a ciki abinda aka tsoratar kuma Allah ya ba mu ikon tsoratuwa Allah ya sa mu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan karshe mu kuma samu kyakkyawar makoma malam menene hukuncin auren matar da take da tarbiya mai kyau amma sana'ar babanta ta haramun ce to ina ruwanka da sana'ar babanta zaka aura koko da babanta zaka zauna ka ce tarbiyarta mai kyau ce ai magana ta kare yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy saboda haka in kaga mai tarbiya kwashe ta ko daga ina ka ganta malam babanmu ya rasu yau shekara 18 amma har yanzu ba a raba gado ba menene matsayin haka eto ya kamata a san dalili wata rarrabawa da sauri yana da amfani wata ran jinkirtawa tana da amfani domin wata ran an raba abun kadan ne ba zai isa kowa ba in aka raba gida aka ba wancan daki ya siyar wancan ya siyar karshe sai ga kowa ya rasa gida amma aka bar shi family house har sai mutane yara sun girma sun yi wayo kowa gidansa ne in kowa ya arziki sai ya je nasa gefe yayi wata ra akwai hikima cikin jinkirin amma in jinkirin kuna cutuwa ya kamata waɗanda suke rike da dukiyar ai musu bayani su raba muku dukiyar ku domin kuma kada ku mutu ba tare da kun amfana da ita ba malam mutun ne yayi kisan kai aka daure shi gidan kurkuku tsawon lokaci kuma yayi karatu a gidan kurkuku to ne ne matsayin laifin sa da ilimin sa to na farko dai ya kokari ya azumi 60 kuma san ta wace hanya yake kisan kan ba ya kokari ya azumi 60 wannan na tsakanin sa da Allah ne sannan inemi yafiya daga dangin waɗanda ya kashe din domin ko shekara 2000 aka daure ka inde ba irin daurin da Allah yace kai bane tunda shi Allah bai ce ba inda yace a daure wanda yake kisan kai kawai kisan kai iri uku ne akwai katalu amdin akwai shubuha amdin akwai khata ko ne kuma Allah ya faɗi yadda zai idan amdin ne in kai ku an daure ka a shari'a sai in bincike ake yi amma ba wanda aka ci a daure mutum idan amdin ne kai wa faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl an-nafs bin nafs kawai shedu sun tabbata ji a kashe mutum shi ma yadda ya kashe wancan ko sanan nabiyu idan shubuha amdin ne shi ba a kisa amma ana biyan diya mughallaza ana biyan kuɗi masu tsada raƙuma manya-manya masu cike 25 yan shekara 4 25 yan shekara 5 25 yan shekara 6 25 saboda ya ji nauyi a biya idan kafa'a ne dama shi abu bi kawai za a yi haƙƙin su da haƙƙin Allah haƙƙin su a bada diya miliyan 30 ne da ƴan kai a tsawon shekara 3 da dangin ka aƙila za su tattaro kai kuma tsakaninka da Allah ka yanta baiwa in ba baiwa kai azumin 60 shikenan kai tafiyarka to da haka ko daurin mai akai maka in dai ba haka Allah yake ai ba to sai an sake irin sa ranar alkiyama kare kai kai yadda Allah din yace kai amdu shine kisan ganganci khata'u kuma kisan kuskure shubuha amdin kuma kai kana wasa da makami sai kuma ka kashe mutum ba da niyyar ka kashe shi ba amma ka dauko wuka gana bin sa kana wasa kaga akwai ganganci kisan mai kama da ganganci amma ba kai niyyar kisa ba amma kai wasa ko kai kan mutum da mota kuna wasa kawai shike da sai ka taka shi baka yi niyyar taka shi ba amma ka yi niyyar wasa sai abin ya zarce zuwa ga mutuwa shine mai kama da ganganci shubuhu amdin qata'un fil fi'li wato amdun fil qasadi ko ku fil fi'li wa qata'un fil qasadi malam mutun ne yayi tsintuwa ta kuɗi kuma yayi cigiya ba a samu mai kuɗin ba yaya kamata mutun yayi da kuɗin to ya shekara yana cigiyar kuma kuɗin masu yawa ne to abinda zai yi sai ya ba da su sadaka da niyan Allah ya kai wa shi mai kuɗin ladan in kuma kai ma kana cikin masu bukatar sadakan to sai fa sha'anuka bihi yawa sai kai kai amfani da shi amma ka rubuta duk ranar da Allah ya fito da mai kuɗin shikenan in kuma bai fito ba ka ci masa sadaka a ga taimako da jama'a suka kawo domin asusun marayu 5,000 daga Habuda Nigerian Enterprises Kano ha to Allah ya ji kan maman sa shi kuma wato ina Kano tana yin fado mu a cikin maman sa shi kuma ya buda masa kasuwancin sa to Allah ya buda ma kasuwancin ka ya kuma kyautata wa ita mahaifiyar taka butoci 12 ayi alwala da 2,000 a sa asusun marayu ayi masa addu'a a tamfa guda 3 shadda yadi 10 daga wasu mata suka ce a sa asusun marayu ayi masa addu'a 1,000 daga malama Hafsatu a sa asusun marayu ayi mata addu'a 500 daga wani bawan Allah ya ce shi ma a sa asusun marayu ayi masa addu'a 200 daga wata yar uwa a sa asusun marayu ayi mata addu'a Allah ya bata miji na gari yadi 10 daga wani dan uwa ayi masa addu'a Allah ya bashi ikon biyan bashin da ake bin sa a turmin a tamfa daya ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa yadi 20 ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa wannan yace mallan katanga ta fada kan yayana dai ya kare ina roƙon Allah ya bashi lafiya to Allah ya bashi lafiya Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sakatika wan nar Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk